سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. منا cikin littafin Raqwatul Aswab muna magana akan hadisai da suka tabbatar da adalcin sahabban manzon Allah da kuma ƙarin falala a gare su. Muna hadisi na 17 to min amara wal khatib al baghdadi fil jami. Daga cikin hadisan akwai abinda Baghdadi ya rawaito a cikin al jami li ahlak al rawi was sami, wato da Ibn Battah a cikin al ibans al kubra, da Ajuri a cikin al shari'a, da kuma wasu sun rawaito daga Mu'adh bin Jabal radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Mu'adh bin Jabal yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza zaharat al fitan, idan fituntunu suka bayyana, aw qala al bid'u, ko kuma yace idan bid'o'i suka bayyana, wasubba ashabi, aka zagi sahabbaina, fal yazhar al alimu ilmuhu, fal yuzhir al alimu ilmuhu, malami ya bayyanar da iliminsa, fa man lam yaf'al zalika, wanda yake aiwatar da haka, fa alaihi la'natullahi, la'ana Allah ta tabbata gare shi, wal mala'ikatu da mala'iku, wan nasi ajma'in, da kuma mutane baki daya. Allah ya ce la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan, Allah ba zai karɓi sallar safarin Allah ba ballan da kuma nafila. Wannan ba wanda ya zagi majama'a imana malamin da ya san cewar wato ana zagin sahabbai kuma ishuru. Me yasa ishuru? Wata kila saboda ka zagi iyayensa, kar a ci mutuncinsa, ko kar wani abu same shi. To sadaka wanda ya shuru, to ga dai la'anar Allah a gare shi a cikin hadisi, gashi tabbas sai da karanta. To sai hadisi na 18 shi sa Allah ya saka wa halifa da alkhairi, bisa wannan bara'a da yayi ya fito ƙarara, yace to shi masu zagin sayyidina Anas ina nuni. To kuma ko da bai ka hadisi ba, ai ga hadisi ko yawa, fa man lam yaf'al zalika fa alayhi la'natullahi, ina fatan gani. To saboda Allah ka kiyaye masu wannan aiki, kuma in za su shiryu to Allah ka shirye su, in ba za su shiryu kuma to Allah ka rizanta mu da su, Allah ka kiyaye mu sharrin su, ka kiyaye haulan mu sharrin su, albarkatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa minha ma rawahu Ibn al-Mubarak, daga cikin wannan hadisi 18 abinda Ibn al-Mubarak ya rawaito fi Zuhd, a cikin tafsir Zuhd, da al-Qudai a cikin musnad Shihab, da kuma Abu Ya'la a cikin musnadinsa, Ibn Abi Hatim mai kawo shi a cikin al-Ilal, Ahmad dan Hanbali kawo shi a cikin Fadailus Sahaba, Abdurrazzaq as-Sana'ani a cikin Musannaf, daga Anas dan Malik qala, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, masalu ashabi misal milhi fi dani, misalan sahabbai na kaman misalin gishiri ne a cikin abinci, la yaslu damu illa bihi, abinci baya yiwuwa, baya gyaruwa, baya daidaituwa sai da wannan gishirar. To musulunci baya yiwuwa sai da sahabbai. Qultu wa dariqu Abdurrazzaq fi ayyin qida bayna da Ma'mar wal Hasan, a tafarkin da aka rawaito na Abdurrazzaq akwai in qida zakanin Ma'mar da kuma Al Hasan Al Basri, suma fi irsalun aidan sana ila yau, akwai irsali cikin isnadin, la'anna al hasana, don shi Hasan lam yasma' min an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bai ji daga manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam, walakin bayyantu madhhabana, sai dai an yi bayanin madhhaban nan tamu fi misl zalika fi hadith sabiq, a cikin misalin wannan hadisin da ya wuce, cewa hadisi mursali a madhhab Malik Rabbi ne. Wa minha hadisi 19 marwahu al-Uqaili, abinda Uqaili ya rawaito a cikin Abu Afa a tarjumar Ahmad dan Imran, khatib al-Baghdadi ya rawaito a cikin tarihin sa, wato tarihu Baghdad, shi wannan juz'i 50 ne, a cikin tarjumar Walid dan Fadl, da kuma Abubakar dan Khaldan Khallal a cikin Sunna, duk sun rawaito an Anas, shi yasa ana zama dole a dinga gaya masa wannan magana, saboda duka mafi yawan hadisan da aka rawaito na masu sukan sahabban manzon Allah da kuma irin abin da Allah ya yi alƙawarin zai musu, to ruwaya ta ce daga manzon Allah. Saboda haka ga wata ruwaya wadda Anas bin Malik Allah ya jarshi yake cewa, ana jigo qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna Allah ta'ala ikhtarani, Allah ta'ala ya zabe ni, wannan babu shakku a ciki ba, wa ikhtara ashabi, Allah ya zabi sahabbaina, faj'alahum ashari, isan yasu a cikin sahabban nan akwai sirkaina, irin su sayyidina Aliyu, irin sayyidina Usman, an gane ko, yawwa irin su da kuma ahkan wa irin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar an gani da irin sayyidina Muawiya waj'alahum ansari kuma ya sanya su mataimakana sai ce wa annahu sha'anun da lamarin sai ya ji'u fi akhir zamani qaumun za a samu su mutane da za su zo karshen zamani yantaqisunahum suna jingina tawaya ga sahabban nan nawa ala manzala ce ku madaka fala tunakihuhum karku yi auratayyar su mana kasku aure su kasku aure ku an gane ko ai ka san akwai wata azaba ba da Allah yake gwada wasu yadda mutane da ba sa gane ba dai jima ba da haɗo su da murtai kowa ya san abin da ya faru ai an gane ko to kuma ana nan sai Allah ya ƙara jarraba su da wata musifa ko da kike sanna ba suna kanta shine wato Allah ya wajabta musu tafiya daga nan Kano ko daga garuruwan su zuwa Zaria a kafa kai ba aikin haji ba kai ba umara ba kai ba yawon alfa ko yawon abin nan ba a'a haka zaka tafi a kafa sai wannan ba zawa wuce ba kuma me yasa su iyayen gidan ai kamata ya shi zazzakin da sauran mabiyansa su dinga su ma jin sa kasa amma a mota suke zuwa manyan mota suke hawa to su ba sa san aljanna man da sarrena muku hankali sun mai da ku gidadawa kidahumai Allah ka yi mai magani to Allah ka wannan azaba ce idan mutum ya aura musu ɗaya na farko da ya fito da ita bisa abinda kowa ya san ana yi auren mutu'a aran mata an fahimta ko aboki ya ba abokinsa matarsa shi ma bai ba shi aboki matarsa da haka suke yi saraka wanda bai dauki matarsa ai ko yarsa ya ba wa dan shi'a to ya san abinda zai gaya wa Allah ran alkiyama ran da ta shaki wuyansa gaban Allah dan ba shakka sai an yi alƙalanci tsakanin iyaye akan wannan al'amari saboda haka mutum ya kasa kiyaman dare banda barna da suke yi amma kowa nan duk ya ji abubuwan da yake faruwa kafin shi wannan na Kano ya mutu ai sun faɗa ga ɗaya daga cikin yaransa bata bar shi'a ba tana bada labarin cewa in aka auri mace sai an kai ta gurinsa ya kwanta da ita in dai kai ɗan shi'a ne ka auri mace to fa sai ka kai wa wannan turin sai ya kuma ji ya kwanta da ita sannan ta zama mata to haka ba to wannan namu nan kusa abin da ya bayyana kenan sai na kuma na sauran gurare saboda haka mutum yake yau kan kiyamun lazi isan suwa zai ba wa aure saboda haka yace falatu falatu na kihuhu wannan munaka kaga mufa'ala ne ko saboda kai karka aura su kasa aure ka kasa aure naka kaka aure nasu kada kuma sa aure naka sannan ala wala tankihu ilayhi kada ku mi aure ku aure zuwa gare su ala wala tusallu ma'ahu kar ku sallah tare da su yau kai sallah da su suna karanta waj'alna aliyan fi raka a cikin aya tana karanta alamun sura kai sallah tare da su suna karanta sura bilayti ya ayyuhal ladina amanu aminu bin nabiyyi wal waliyyi alladhina wasnahu ma yadiyana min as-sadaqati mustaqim nabiyyun wa wali ba'dhum wa ba'dhum wala ilma khabir kai sallah suna karanta maka wannan a baya haba kai wannan sallah wala sallu alaihim ite sam kar ku sallah akan su yanzu mutu ku kyale su su isu su sallah alaihim halatil la'nat la'ana ta Allah ta tabbata akan su to kaji me neman me yasa ake zagin fitna Anas to ga dalilai saraka wannan shine abin da yake faɗa su a kyale ne ka zagi ba matsala Allah ka bani magani qultu wal hadisu wannan hadisi da muka faɗa ma abu afi tare da cewa hadisi ne akwai rauni cikin isnadin sa an gane ko awradahu al aymatul muqtada bihim fi tasawuf manyan malaman da ake koyi da su a cikin sufanci sun kawo shi a cikin littafan su ka Sheikh Abdul Qadir Jilani fil gunya kamar sirr al-qadr a cikin albamin al-gunya wa awradahu al-qadi aidan al-qadi ya fi shifa sanan al-qadi ya kawo shi a cikin ashfa bi ziyadati shi al-qadi ma sai da ya kawo karin fala tujalisuhum kar ku zauna guri ɗaya da su domin musiba za ta iya afkowa ta afka har da kai a ciki wa in maridu in sun yi lafiya fala ta'uduhum kar ku je duba su tara ka mutum ya yi wannan na kyau kwarai da gaske Allah ya samu dace wannan hadisi na 20 marahu tabarani fil mu'jam al kabir abin tabarani ya rusa cikin mu'jam al kabir da ibn qani a cikin mu'jam al sahaba da uqayli a cikin tarjuma muhammad dan yusufa da kuma dalami a cikin firdaus da ibn asakir a cikin tarihi dimashka shi kuma daga salu a dan wato salu qala ita cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna ababakarin hajjiga sayyidina abubakar lam yusuni qaddu be taba saba mun badadai inji manzo Allah yace fa'arifu zalika lahu kusan wannan matsayin gare shi ya ayyuhan nas ya ku mutane inni radin an abi bakarin wa umar wa usman wa ali annabi ke cewa ni na yadda sa'adan abi bakarin wa abdurrahman ibn auf na yadda abdurrahman dan auf wal muhajirin al awwalina da muhajirai na farko wanda suka hijira daga makka zuwa madina fari bu zalika lahum kusan wannan matsayi nasu wato kusan wannan matsayin nasu annabi suka cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane inna allaha qad ghafara li ahli badr wal hudaybiyya hajjika allah yayi gafara ga mutanen badar da kuma wanda suke mutu sulhul hudaybiyya ya ayyuhan nas ya ku mutane ifazuni fi akhtani ku ce ina cikin sirkaina wanda na aura musu an gane ko yawa wato wanda sirkaina wanda na aura musu kamar sayyidina usman da sayyidina ali da sayyidina muawiya abu sufyan dan harbi an fahimta ko sannan mu ashabi da sirkaina wanda suka aura da gare ni kamar sayyidina abubakar sayyidina umar la yadallubannakum allahu bi mazlamati ahadin minhum kada allah ineme ku da kun zalunci ɗaya daga cikin su fa innaha domin zalunta ɗaya daga cikin su laysat mimma tuhab ba ta cikin abin da za a yafe ranar kiyama ya ayyuhan nas ya ku mutane irfa'u alsinatakum 'anil muslimina ku dauke harasan ku gabar musulmai an gane ku duk musulmi ba kai ba zagin sa wa idza mata ahadun min almuslimina idan ɗaya daga musulmai ya rasu fala taqulu fihi illa khairan ta ku bada komai cikin sa fi alkhair to in saboda Allah in dai za'i biya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina magana ka dauko wani sahabi ba masahabi ba ko abokin ka ne a zamani ya rasu tunda an ce wanda ya mutu ka dauko alheri akan ka dauko sharri akan ka ai ya kamata kanye bakin ka to wa awradu suyudi dan fi jami'il hadith suyudi ya kawo cikin babban littafin sa da wannan siyaki wa qala aqibahu bayan ya gama sai Saif ibn Umar ta fito a wato wabun qani'in wabun shahina wabun manda dabran shirka biyar wa abu nu'aym wal khatib wad diya wabun najjar wabun asakira duka sun rawaito wannan hadisi an sahal ibn yusuf bin sahal bin malik al ansari akhi ka abu bin malik an abi an jaddi wa qala ibn manda hadha hadithun gharibun to sai hadisi na 21 shine ma rawahu dabarani wanda kusan daga shi shine karshen hadisin da muka kawo a cikin wannan tafi akan matsayin sahabbai Allah ya kare da gare su a dabarani yarso a cikin mudhabbi kabir da Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin tasbit al-imama wa tartib al-khilafa da kuma Azuri a cikin littafin sa shari'a da kuma Uqayli a cikin Abu Hawl kabir shi kuma daga Iyab al-Ansari ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah eh wani ke tambaya wai dama Iyab ina da suna wani sunan wa ita alƙali Iyab mata sunan sahabi ne akwai iyabul ansari sahabban manzon Allah ne qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihfazuni fi ashabi wa ashabi ku kiyaye ina cikin sahabbai na da sirkaina wa man hafizani fi ashabi wa ashabi wanda zai kiyaye ina cikin sahabbai na da sirkaina hafizahu Allahu fi dunya wal akhirah Allah zai kiyaye shi a duniya da lahira wa man lam yahfazni fi ashabi wa ashabi wanda kuma take kiyaye ni ba a cikin sahabbai na da sirkaina to ta khallallahu azza wa jalla minhu Allah zai hukunta ba shi ba shi Allah kiyaye wa man ta khallallahu azza wa jalla minhu wanda ko Allah yayi ba shi ba shi to yi shi ko an yi akudo ya kusanta Allah ya kama shi qultu aqabahu al-ajuri bi qawlihi shi ajuri a cikin tafsir shari'a da ya kawo wannan hadisi to sai ya bi shi da fadan sa laqad khaba wa khasira man sabba ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda dike sabon zagin sabon manzon Allah ya ta yi asara lannahu khalafa Allah wa rasuluhu domin ya saba wa Allah ya kuma saba wa manzon Allah walahi qatul la'nat min Allah azza wa jalla sannan la'ana ta tabbata gare shi daga Allah madaukakin sarki masu cewa wato da abin da halifa yayi na la'antar mazagin sayyidina Anas ai shi halifa ya bi aikin malamai ne an gane ku amma duk malamin duniya ya la'anci masu wannan aiki so da duk littafin da ka buɗa za ka ga wannan nan can Allah ya mu dace so da haka la'ana Allah ta same shi wa min rasulihi da kuma manzon Allah wato la'anan manzon Allah ta samu wannan mazagin sahabban wa min malaikati la'anan malaiku ma ta samu mazagin sahabbai wa min jami'il mu'minin duk mu'mini ma sun za sun la'anci mazagin sahabbai wala yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adlan Allah ba zai karfar da lissa ba ballan tana nafila la faribatan wala tadawwa ba sallafar Allah ba ko nafila ce wa huwa zalilun fid dunya kaskantacce ne a duniya wa biqul qadari kuma mai kaskantaccen alƙadari kasar Allahu bihim alqubur Allah ya yawaita kaburbura da su wayannan mutane wa akhala minhum ad-dur Allah kuma ya sa gidaje su hukunta da su to a wala ma kuntu a'lamu yayin da na san min baza'ati lisan hadal muntasibi saboda rashin kunya na harshen wannan dan tamore min sabbi kulli man khalafahu na bagin duk wanda ya saba masa kama ashartu ila zalika fil muqaddima irin yadda kai nuni a cikin muqaddimar littafin to asartu an arudda alaihi bi aqwal as-sufiyya to sai na zaba ne masa raddi da zantukan sufaye la'annahu da'iman yantasibu ilayhim domin da yawa yana cewa shi sufi ne ma bara'ati zahirati laqirtihim tarar cewa yayi bara'a a zahiri ga ki da su haula sahaba gamar sha nan sahabbai wa sa'ir al-ibad da kuma sauran bayin Allah falnasmil ana yanzu mun saurare ya sufiyin kabir zuwa wani babban sufi min ayyin mace sha'an na daga jagororin wannan lamari fi ta'liqihi ala hadha alhadith a cikin ta'liqin da yake wannan hadisi an gane ko wanda shine Abu Nu'aym al-Asfahani shi ne Abu Nu'aym al-Asfahani to idan kana neman malamin hadisi kuma sufi to wato ka an ka tike gaban Abu Nu'aym ka kare an gane ko yau yana da littafi mai girma sunansa Hilalul Awliya eh wannan tafi wannan juz'i 10 wa 11 to zaka ga akwai abubuwa da yawa a cikin sa isnadin sufaye da kuma irin yadda wato malaman sufaye suke ya kawo su ciki qala Abu Nu'aym al-Asfahani Abu Nu'aym yana faɗa cikin tabun sa da suna tasbitul imama wa tartibul khilafa wa huwa raddun ala ar-rafida wannan raddi yake wa ɗan rafidawa ana jigo idan ba manta ba a can bayan mun faɗa cewa duk littafin da ka dauko na malaman baya ana jigo suna magana akan sahabban manzon Allah da raddi ga masu zagi to zai kamar dan tamori ke raddi an gane yanzu dai gashi shi wannan Abu Nu'aym din a wato ta dangane to amma yanzu bari mu ji abin da yake fada zamu ji shi kamar kobo da kobo yana yin wato raddi ne ga yan asabul fili ina ba dangane to bari mu ji shi sai yace fa in kare ka'ilum idan mai fada ya ce wato qadna za aliyyan radiyallahu anhu ghayru al-hata wa zubair wa aisha radiyallahu ta'ala anhum ajma'ina an gane faman ladhi da'ahu ila munaza'atihi idan ka ce to ai sayyidina muawiya fadi yayi jayyar sayyidina abiyu an gane ko kuma wannan munaza'a da aka yi wanda yi munaza'an nan bai kai sayyidina talha ba bai kai zubair ba bikin Aisha ba Allah ya kare daga risu baki da to in ka ce me yasa yi wannan jayayya da sayyidina Ali walam yakul lahu min as-sawadiq malik al-hata wa zubair wato gashi ba shi da sadiqa da talha yake da ita ba shi da sadiqa da zubair yake da ita walam yakun min ahli shura sanan shi samsam ba shi ahli shura wannan mutum shi da zamanin sayyidina Umar wal manaqib ash-sharifa ba shi cikin wayanda suke da darajoji wanda suke madaukaka to kila lahu sai a ce da shi kullu man sahibar rasula sallallahu alaihi wasallama dukkan wanda ya abokanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw nazala minhu manzilatan ko kuma ya zama ya samu wata daraja ta wato manzilata qurbin manzila ta kusanci aw sababin ko kuma wato sababi to wannan wayan kana duna ulaika fi sabiqati wal hijrati ko da bai kai wayan mutanen ba a cikin sabiqa da kuma hijira to ko da bai kai haka ba ana jigo kuma sannan bai kai su akan manaqib sharifa darajojin madauka ba to fal aslamu lana anna hafaza fihi wasiyata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abinda ya zama wajibi gare mu mu kiyaye wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi wace ce wasiyar da yayi domin liqauli sallallahu alaihi wasallam sauda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce usikum fi ashabi khairan inna yuku wasiya alkhairi akin sahabbaina la siyama idan kana mutaawilan musamman ma idan ya zama mai tawili ne wa in kana fi tawili gair kai ko a tawilin sa bai daidai ba kamar sayyidina Muawiya an gane ko ai akwai tawilin da wanda malamai sun san alakan cewa tawilin sa bai daidai ba ina fatan gaji amma kuma fa zabe wannan bai bayo a raina shi an fahimta saboda wannan yanzu ko tarke amma duniyar mu ta yau za ka ran ce wasu shugabanni ko me suka yi suna da aminci ko kuma kaman ne ba za a yi musu magana ba za a yi musu magana to bare wannan amincin Allah ne zai ba su Allah ne yake radiyallahu anhu wa radu anhu Allah ne yake wa kullun wa'ada Allahu rusuna Allah ne yake ya tabbatar da cewa wasu za su ji annabin ummatan wasu dan kamar yadda muke cewa baya to ai kaga sun samu aminci daga Allah zaman ka lafiya to idan wani abu ya faru a wannan gurin ba kai ba shiga shi sa malamai duk suka akan cewa wal kaffu amma shajara bainahum ina batan gani wannan shine aikin da karshen tabin nan ba mu kawo malamai guda 111 wanda suka tabbatar da wannan magana Allah ya samu dace la siyama idan kana mutawilan musamman ma in ya zaman to mai tawili ne wa in kada to shikenan wato yuktad yaktadi fi zalika bi kibar sahabatul ladina shahidu harbum saboda yayi koyi da wato a wannan aikin nasa da manyan sahabbai wanda sun je shahadu sun halarci wannan yakin nasa faka fu suka kame wa qadu li iskal zalika alayhi suka kame saboda yakin ya rikita a gare su sai suka bari su shiga cikin wannan yakin ba fa idza kana lahum fi qurbihim minhu in ya zamanto a kusancin su minhum da gare su wa musharatu lahum da kuma abin da suka gani an yi kuku su kame wa yaqudu su bari ba su ce komai ba ana ji ko anan wata magana yake fadan malamin da aka zo tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya ra'ayi wannan abin da yake na sifin kaga ai akwai sahabban da suke sayyidina Ali sune gungun sahabban manzon Allah masu yawa sannan akwai sahabban manzon Allah su ma da yawa din tare da sayyidina Muawiya sai dai yawan su da kai na zaman nan bangaren sayyidina Ali ba an gane to ai akwai kuma sahabban wanda sun fi na sayyidina Ali sun fi na sayyidina Muawiya suna nan a gefe sun ki shiga ina fatan gane me yasa ba su shiga ba inda sun san cewa abin da ke tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya ai sayyidina Ali wannan irin yadda mutanen suke fada wai annabi ne sayyidina Ali ya kyau sayyidina Muawiya ina fatan gani da sun san haka ana jigo da sun shiga sun mara wa sayyidina Ali baya a lokacin ai an gani ko ta yaya ba san haka ba dan tamuri a yau da sani har shi ga mutane cewa wannan yakin da sayyidina Ali ya yi umarni ne daga annabi za mu karanta ƙarya ne wallahi ba wani ne ba ijtihadi sayyidina Ali ya yi an gane ko kamar da sayyidina Muawiya ijtihadi yayi sai ya zamanto ijtihadin nan guda biyu na sayyidina Ali yayi fi dacewa shi ke da dada biyu an gane ko na sayyidina Muawiya shi kuma bai dace irin da sayyidina Ali ba shi kuma yake da dada daya ina fatan gani ma dan tso bana mantawa amma da Allah ya masa rahama abin da yake mana a wannan gurin ana jigo shine lafazin da na faɗa yanzu cewa sayyidina Ali yana ya dace yana da dada biyu shi ko sayyidina Muawiya ya bai dace irin ta sayyidina Ali ba kasancewa ya ma kuskure an bayyana ko tare da cewa shine abin da ya faru amma wallahi wannan lafazin ya fara cewa bai dace irin ta sayyidina Ali ba saboda haka yake lalala daya mu ko mun san cewa hadisin annabi sun karara sai ce wanda yi kuskure ya dace ay wanda yi ijtihadi fa asaba falahu ajrani ko wa man isa ijtihada fa akhada falahu ajrun wahid ina fatan gani amma wannan fasar fa akhada to wannan bu abin da ya fada kenan annabi lokacin Allah ya masa rahama. Eh, zo da ka kai koyi da manya malam. Ka zauna lafiya. Amma ko da ke ma ina ka je ga manya. Ai da an je ga manya sai wannan magana. Ina fatan gari. Yauwa. Allah ya samu dace. To saboda haka su wa'annan manyan sahabbai ana jigo qa'adu suka zauna li ishkali zalika alayhi saboda an karkata gare su. Ya ce fa idza kana lakum fi qurbihim minhum dan wayannan sahabbai sun manta sun kusantun su gare shi wa musharatu lahum da kuma abin da suka gani an yi kuku suka kame wa yaqudu su zauna to basu yaqin ba to ai fa nahum fi tamaghfurna minhum wa tughibuna anhum to ai mu da aka ce mu ne mu gafara gare su da kuma yadda mu muka zama mun faku anhum gare su aw ta suta anhum mu yabu cancanta mu kare bakin mu kada mu tsoma baki a cikin kaza ya faru wani ne ba kaza ba an gane ku sannan wani kin shubhata sannan mu koye wata shubha Allah ta ta'arudu lahum wacce za ta zama ta bujuro lahum gare su wasta marra qaira to sai shi wannan a asbahani sai cigaba da cewa bayin kala idan me fada ya ci ana ji ko kaga wannan magana nan cigaba muku ai kaga kamar kai ka ce ya da dan tamori ya ce fa in kala idan dan tamori ya ce ko ba gane ba ko kan magana da kyau fa inna sahabata qadalla ana ba abuha ba abad aisha su sahabban a shashin su wani yayi la'anci wani ana ji ko fahum ayyana mimman ammatu mu la'anatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi man sabba ashabu to ai za a samu wani da inda haka ne to ai kaga tunda a cikin sa akwai wanda yayi la'anci wani to ai kaga la'anar ta hada hadda su kenan saboda ai su ma sun saki harshe ga sahabban manzon Allah da ya ila yau to idan ya wada wannan magana ila lahu to sai a ce da shi hasken ne min yau ya da ne eh ne masa isha ai nemi masa ishara mai kasa gane mai zara kokarin na gaya masa to ila lahu sai a ce da shi ana jigo innama arada malla an ashabahu min ghayr ashabi sai ce a abinda ake nufi wanda ya saki harshe ga sahabban manzon Allah wanda ba sahabi ba ai annane ko eh ga abinda shi Abu Nu'aym al-Asfahani yake faɗa to fa amma sabbo babin baban amma idan ajunan su wani ya saka shi ga wani fa inna zalika ala haddi ghadabin wa mujida wannan wani abu ne na hal dan adam na cewa dan adam wani abu yana bujiro masa na fushi na fushi da dan haka soso zuciya kuma wannan kadafa Allahu azza wa jalla anhum akthar min dalika ai Allah ya yi sabon manzon Allah akwa fi ma da wannan ana jigo na farko akhazihim alfida yawm badr Allah yawm sabon manzon Allah rangwame da sai karbi fansa ran badr ko saboda ta mun Allah ya sabaka lamassakum bima fi ma khasun azaban azim ko kaga a ce anan wajen Allah sai ya karbi ya musu rangwame ina fatan gani to wa tawallihim ala rasul sallallahu alaihi wasallam yawm uhud da kuma yadda suka bada baya a ran da aka yi uhud suka kaura jiki amma Allah ce afallahu anhum Allah ya musu afwa na fatan gani wa amru rasul sallallahu alaihi wasallam bil afwi wasafi anhum da kuma wato umarnin wato manzala ya umarni sallallahu alaihi wasallam bil afwi da yin afwa wasafi da kuma Allah ya manzala Allah umarni da cewa yi musu afwa kuma ya kaura kai gabarin su fa an wasfa haka Allah ce da manzala Allah sannan wa amara Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardahu an yafwa an mustahil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ga sayyidina Abubakar yayi afwa ga misbahu misbawar sahabi ne wanda ya je Badar an gane amma lokacin da aka zo wato Abdullahi dan Ubay dan sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan iftira'i ga Aisha Allah ya kare da gare ta to shi misbahu yana cikin su ina fatan gani eh saboda haka a lokacin da labari sai sayyidina Ali shi mu tsawon nan sayyidina Abu shike ciye da shi da dukiyarsa yake komai da komai to sayyidina Abu yana jin labarin Ali sau da shi a ciki sai ce wallahi yayi rantsuwa ba zai sake ciye da shi komai ba to sai Allah ya ce ai wala ya tal ul fadl minkum wasa ajko Allah ya ce irin kada mutum yayi rantsuwa a ta'alli din nan ba a san gani nayi zan yi nayi ni alheri ina yi wallahi ni alkawari na dini harto adin sai na ga koyi ne ka fara sa kuma ci gaba da cewa shi ina fatan gani yawa to wala ta kun fadar min kun kenan ko hai zuwa kashin aya to shi kuma mu tsau din nan shi ina da daraja kwarai da cikin sabon mamban Allah duk da wannan abin da ya faru an gani shi sa lokacin da aka to da nana Aisha da ita wata mai aiki wata baba mu tsawon ci ma suna tafi kawai sai take sai ta tuntube tana tuntube sai kawai abin yana damunta a cikin ranta wannan baiwa Allah ita kuma da Aisha ba ta ma san me ake yi ba duk wannan surutun da ake a duniya a gari bar sani ba sun tawo a lokacin da aka gida wajen gidan sayyidina Abubakar kawai ana tafi sai kawai tace tuntube tana tuntube ka ta isa misdau tirda misdau sai ce na ya zaki mu magana ga mutumin da yake Badar bayan ku annabi ya ce san Allah ya ce la Allah la itla al ahli badr fa qala imalu mashtum kada kabar Allah lakum ai wanda yake Badar ai magana ta gata ta wuce sai ne ke mutum ne suke fada ba wani abu ne faru to sannan ba zaka ji labari amma idan san bar zan kome ba to mai tsawon nan shine wannan wanda ake magana kan sa wa yunfiqu alayhi ba dan halafa Allah yunfiqu Allah yanfa'u wato yana cewa idan yana cewa gare shi bayan da ya rantsa ba zai amfana da shi ba lamma su ne a wuya yayin da yake fa kala sai Allah ce wala ya tal ul fadl minkum hayu ka shaya fa in jaraba idan dan tamo da yace shi ba bai yadda ba fa kala sai yace as-sahabatu wa ghayruhum fi sabbi wal la'n sawaqun ko ai da sahabbai da wasu su a sakin harshe da anta daddare ne idan sabba babun baban idan wasu suka saki harshe ga wasu wanda yanzu shine ban halin sa an gane ko tunda yanzu sani malaman hadisi ma ai akwai wato rukuni na abubuwan da ake fada ko ba haka ba akwai wanda za a ce wani da'ifi ne wani munkar hadisi ne wani wato yana kuskure a cikin hadisi wani yana da wahami wani yana da haka nan daga sunan to in ga an ce wani kazzabi ne to wannan magana kuma babu magana ko an ce wadda'i ko an ce kazzabi na hadisi ko an ce waba ko kuma an ce yabau to wannan ba magana hadisi ba mawdu'in hadisi ne ba wata magana An gane ko? To, su malaman hadisi da yake masu hankali ne duka. Duk lokacin da aka samu wata matsala a cikin hadisi, to sai a duba marawaitan me yake faruwa tsakanin wani da wani ya abin yake. Idan aka ba hadisi aka tabbatar da cewa kowa amintacce ne, sai a ga ya saba da ka'ida. To abin da ake a wannan gurin sai a duba ina wata illa ta shuzuzi a cikin hadisi. Dan da yawa za mu zance hadisi ne ingantacce sahihi ne amma shazi ne. Ina fatan gani. Yawwa, isnadinsa ingantacce ne, masarjalun siqat, lakinnahu shadun bi marra. Ana samun irin wannan da yawa. An gani? Yawwa, to amma shi sai dauko hukunci irin wanda za a yi wa rijal sai dora ya kasa ba mamman Allah. Wannan ko shine kuskure babba. Eh Allah ka ce. To idan mutum yace shi ba ruwansa da sahabbai da wasu daya ne, to kila lau sai a ce da shi. In rakibta hazal baba, in kace za ka hawo wannan babi, to ya lazama ka anta lazama hum al-akhbara kullah. To yanzu dole sauran hadisan manzon Allah dukkan lazanta musu. Ko ba haka ba? Wato ka firhum sai ka kafarta su gaba ɗayan su. Me yasa? Liqtitalihim saboda izin yake jinin su. Wa muwajahatu ba'dihim ba'dan bisayfi. Da kuma shashi ya fuskanci shashi da takobi. Liqaulin sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tarji'u ba'di kuffaran. An gane ko? Kar ku dawo bayana kuna kafirai. A ce eh kashe daya to kaga kafirci kenan. To sai ka ga ya sahabbai haka? Ko kuma hadisi ne ke fa idza tawajjaha al-muslimani. An gane ko? Hadisi ne ke cewa idan takal muslimani sai fahima fal qatil wal maqtul fil min. To yanzu sai ka ce wannan ma ya tabbata kan sayyidina Ali da sayyidina Muawiya. Ina fatan gani. Sai ka ce ya fara kan sayyidina Talha da sayyidina Ali da sayyidina Zubair da Aisha. Kaga ban ba ni hankali da wannan magana. Ina fatan gani. Wa ma fi ma'ana da abinda ke ma'ana wannan la'annahum domin cewa su sahabban manzon Allah awwalu man ahadatha bil ashya sune farkon wanda suka fara da wayannan al'amar wa mutuko mutun yace saboda haka wanda yayi wannan yayi kafirta to malam yace ni wa hadha la yaquluhu muslimun wannan babu muslimin da zai fada kaga dai ko ban fada ba dama dai mun fada mun san wannan mutumin musulunci a wajen sa babu shi to ga abinda malam yake cewa la yaquluhu muslimun musulmi ba zai fada wannan magana ba yu'azzimu hurmatus sahaba wanda yake girmama wato a matsayin na sahabban manzon Allah saboda haka wannan yana nuna mana cewa ashe wanda ka gan shi a irin wannan yanayi to musuluncin nan fa akwai matsala Allah kai mana magani wa ya taqidu tafdilan wa sabiqatan sannan yake da itiqadan fifita su da kuma wato sabiqas wallahu alam Allah ne masani to anan hunanta ha anan ne littafin kitabu abinu aimal asfahani ya kare an gani to as-sufi tirada al-rafida wa kana min fili yadu ala hada al-muntasib kai ka ce yana rabbi ne ga wannan dan tamori hadahu Allah Allah shi dai shi fal zalika to dan haka ne kultu na fada wa ukarriru maqalati nake maimaitawa ha ila yau laysa fi sufi yati man yasubbu sahaba duk sufa yaba mai zagin sahabbai fa iza sami'ta bi wahidin min as-sufi yati yasubbu sahabiyan in ka ji daya daga cikin sufa yana zagin sahabbai ana jigo ko yana zagin sahabi daya fa lam annahu qadin salakha min at-tasawuf ila at-tashayyu ka fahimci cewa ya zame jikinsa daga sufanci zuwa shi'anci wa rubbama ila tarakkub sayuma zuwa rafidanci ka hada muntasaka wannan antum kuma wannan antum mori qala muhammad abdul azim az-zurqani babban malamin nan ya faɗa az-zurqani malamin arabi malamin qur'ani fi marahil lisan fi ulumul qur'an ko litabu ulumul qur'an wato wannan magana ta ulumul qur'an ta tana mun wata magana da wannan malamin lawan yake limamin tayyib ya faɗa ko ina jin asasin nan yayi wani bance mai ban mamaki kun san shi wannan Imam Tirayim mun ba manta ba na taɓa magana nan wajen yana da kaushin harshe akan sufai ba shakka yana faɗan maganganu baƙaƙe wanda ba daidai ba wanda idan za a juya da irin wannan usulubin a dinga zance kan yin ibada ba mai jin daɗi a cikin su an fahimta ko amma za mu je da shi gaba shehunnan mu yake rashin mutunci a wajen zage-zage da wai kuma da sunan karatu babu shakka wannan abin da yake yi kuskure ne to amma kamar da muka sani cewa qadiyyat sudukul kazub ba shakka wannan abin da ya faru a satin nan yayi magana akan sa na maganar wato wai dai fatan min almu'minina qatalu ba su bayanu wannan to wannan jawabi ne mai gamsarwa kuma mun neman fatan Allah ya saka mata alkhairi kuma mun neman masa fatan alkhairi Allah ya sa ya nutsu ya gyaru ko ba haka ba akwai mutane da yawa wato yanzu idan ka kalli a cikin su in zala ka kalli misali kamar irin su shi malam Musudu malam Alkasim Hoto ba shakka mutun ne mu'amala idan ka dauko irin su malam Rabiu Rijal ne mu shi ma haka irin su shi malam Kabir Bashir Abdul Hamid an gane ko irin su shi Musa Asal Sunna da makamantan su duka sun san kimar wato malaman musulunci ba wai kawai ka zo a'a kai ka samu mutane a cikin gari ka cece wannan ka ci mutuncin wannan ba wannan ba daidai bane saboda kowa da su ganshi wato yana da dedansa yana kuma da kuskuren sa ba wani mutum da aka ce ma an kawo ma shi da shi daga sama kowa da gani za a iya samun dede imam malik mai yake cewa a cikin masallacin manzon Allah yakan da kabarin manzon Allah ce kullun minna ma minna illa radda wa rudda illa sai ba za ka bari ba wani a cikin mu face yayi raddi an masa raddi sai wanda yake ma abocin wannan kabari sai mu kabarin manzon Allah saraka ba wani malami tun ma ba malamin harkar izala ko dariqa ko nawa ba a duk malamin da ka sani a duniya an gane kafin wayannan lokutan an musu rududu am ce kaza ba daidai bane kaza daidai ne na ba gane saraka naqdi ilimi ba sabon abu bane ba amma an zai naqdi ilimi a yi shi cikin maslaha cikin ilimi cikin zamantakewa na fatan gane udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana amma duk wanda yake jin shi wannan wa'azin lawan malam lawan wannan tarayim ya san baya kira da hikima ina wa'azi ne iya mutanen sa kadai wannan kuma ba zai ja maka alheri ba saboda muna maka nasiha idan Allah ya sa ka ji da ka gyara abinda kullum muke yi yanzu a fasunan nake gaya mana mun hadu mun je mun hadu zuwa wani wa'azi zuwa garin Samaila a wannan wa'azin da muka je kungiyar dariƙar Tijjaniya samarin Tijjaniya da ni da malam Abdul Karim muka wayinci malam Nuru Azhar Sheshe mai hula sannan kungiyar Izala da kungiyar Tajdid da kungiyar kungiyoyi ne dai wajen guda bakwai aka haɗu duka aka je yamma nan dai kaga sabanin wannan duk bai haɗu ba saboda duka mun musulmai ne aqidan mu muna kan wasu al'amura wanda suke duka mun yi ittifaki akan su musulmai ne abu na farko kana tambaya mu kafin mu ce mai shehu Tijjaniya shi ko kafin nan Izala ya ce maka wato a'a kafin nan Izala ya ce maka Ibn Taymiya ko kuma a'a ya ce maka Muhammad ibn Abdul Wahhab ya ce ana jigo ai sai ya fara ce maka Allah ya ce haka ne sai ya fara ce maka Annabi ya ce sannan in zai kawo ma fassara sai ce ma Ibn Usaymin ya ce eh Albani ya ce ko wani abu makamancin haka ai ne ko mu ma ɗan dariƙa idan za mu baka amsa kafin mu ce ma Shehu Tijjaniya ya ce sai mun fara kawo maka Allah ya ce ina fatan gani sai mun fara kawo Allah ya ce manzon Allah ya ce ai gane ko to sannan sai mu kawo fassarar Shehu Tijjaniya ce ko ba a fassarar Shehu Ibrahim ne ina fatan gani ko wani abu makamancin haka to ashe ai in ka auna ashe mun hada a cikin hatari ke to idan mun hada a cikin hatari dan me za a dinga daukan abubuwa da kusuna ai ba daidai bane ba daidai bane to haka muna ba shi wannan bawan Allah shi malallahu shawara da ya gyara uslubin karatunsa musamman wanda yake sawa a gidajen rediyo wanda yake shiga gidajen matan aure da sauran mutane awam sun fi yawa daga cikin masu sauraron tafiya da kawas saboda muna baka shawara da ka gyara wannan al'amari amma wannan abu da ka sanin babu shakka abin da faɗa gaskiya ne cewa shi wannan dan tamori da za a zo a rufe masallacin nan a ce to dukkan ciki ku karanta mana Fatiha a ji Fatiha nan ta fita ba za ta yi ba kuma wannan gaskiya ne ni ma shaida ne kan wannan domin na san yau a rike shi a ce karanta mana Fatiha yana gama da ce gari alhamdulillahi rabbil alamin ko kuma gari magdubu alaihim waladdallin wannan ba wata irin mallaci a gurin kuma jan alif nawa ake mata lin ya ake a wannan gurin duk ai masa wannan tambayar wallahi bai shaba kuma ko shine addinin gaba wannan abin da faɗa gaskiya ne an gane ko shine abin da ya cancanta ka sani ka koyar da mutane tsarki da ba kullum muna faɗa nan wajen an gane ko ka koya musu tsarki ka koya musu to mutumin da ya guje gudan makarantar sa sai ya shi ba bai sani ba ya zai koya ga Isal Mannan wanda Hanifa ya aika mu shi fannin al-sakam da alkhairi a cikin sa ai kwanaki da muka yi raddin nan ba mun yi magana kan ayar da ya dauko yake cewa a ayar nan ta rusa wato hadisin da ake kawo cewa mala'iku lokacin da mala'ika ya tafi sama ko da shi sai na mala'ika Jibril da an je ko sama ana cewa wane ne kai sai ce ni ne wa man ma'aka wace tare da kai sai ce ai annabi Muhammad ne a usra ilayhi an aiko zuwa gare shi yazo ko to wannan hadisin gashi ma mutawatir hadisi ne ba
na faɗa mana hadisi hadisi fiye da guda 110
wanda aka rawaito kan wannan hadisin sahabbai ko dan mutum 45 ne suka rawaito manzon Allah kuma nan ta moran yabo ce kariya ne mai dirshi ba ina fatan gani to mu kalli wannan abin da kyau me hujjar san cewa wannan tambayar da ake a sama ta ita fi kariya ne sai ce ai a abin da yazo a cikin a wayan kana kabura alaika irabuhum ho fa in ta da an ta zage na makam bil rabbi aw sallama fi samai fa ta'tihum bi aya haka ne ko yace wannan aya wato ta ƙaryata wannan hadisi to abin da sai sai bari mu ga da isalin manna shi isalin manna tafsirin malam nasir kabarani Allah ya masa rahama wanda ya rubuta shi ana ji ko koda baka iya nahawu ba koda baka iya liraji ba koda baka iya komai ba to da Hausa boko aka rubuta fasarar Qur'ani da fasarar boko magana wannan abin da ke gaba in ba balidin mutum ba ana ji ko to idan baka san abin da ke cikin nan ba karka taba tunanin kana da alakar man nasar ka ba ko ta sisin ko boko domin da abin da kake cewa ba wanda yafi ka kusanci da malamin nasar ka ba wannan abin ya kare ka abin da ke cikin hadisi Qur'anin nan da abin da shi ya fasara na wannan aya ya sha bamban kuma ya tabbata gudun makaranta yake babu babu shakka saboda abin a ranar mun fada wannan aya rarrafa take ga manzon Allah ayan gane ko cewar wa in kana kabura alayka irazu ya rasulullah idan aw sa'at ka wa sura kare halan amuri ko ai mun kamar nan nayi mata alama gurin nayi san nan yana a eh alal amani eh ina da aya 30 ce mako eh saboda muhimmiya ce gurin nan karanta shi shi san na ganin da kamata mu sallake ba eh to ga wadan nan ban alama ba ko gashi aya 30 dai wa in kana kabura alayka irabuhu fa in salata an tafajina fa kan fil arbi aw sulaman fi samai fata'tihum bi aya walau sha Allah wa bihum al-huda al-huda fala takunanna min al-jahilin an gane ko to ga fassar wannan aya daga bakin shehu man nasir kabara abin da yake cewa ana ji ko na'am yace idan bujire wasu ta girma magare ka ana ji ko na'am saboda kwadayinka akan shiriyar su ana ji na'am to idan kana da iko ka gina gidan ƙasa ko tsani a cikin sama ka zo musu da aya daga abin da suka shato to sai kai wato baka da iko akan wannan sai ka daure har Allah yayi hukunci ya musu yayi hukuncinsa da Allah ya ga damar shiriyar su da ya kara su akan shiriya ayan gane ku kun ga wannan shine abin da na karanto na wayannan malaman tafsirin cewa ga abin da suke nufi da aya ba irin yadda yake cewa ai Allah ya ba manzon Allah dama hawa sama da kuma kimanya cikin kasa ba ina ba san gani wannan ya tabbatar da ashe gudun makarantar da muke ta fada shine yake faruwa amma mahaifinka ne ya rubuta tafsirin nan ana ji ko ya kamata a ce ba wata aya da za a zo ma da ita wanda baka fade ta kai tsaye ba domin mahaifinka ne yake yi wannan ya tabbata gudun makaranta yake shi yasa gashi abin da yake ba za bai sani ba Allah ka manta ba kuma ba manta ba ba anan farkon jawai faran ba ya magana ba kansa cewa wai ya san malam ya rubuta tafsiri guda biyu tafsiri ɗaya na Hausa ɗaya kuma na Larabci to amma Larabcin ya karasa ko bai karasa ba shine bai sani ba a lokacin suna tare da malam mai Anwaru sai malam mai Anwaru ce ya karasa yace au ya karasa yace to ka kuma malam mai Anwaru na kai ka ji malam mai Anwaru fa a waje yake shi ba dan gida bane amma malam mai Anwaru ya rage ya masa eh ai malam ya karasa kai na so kuma wannan shi to kuma a ce ina gudun makaranta a dinga mamaki jama'a Allah ka bar magani Allah ka bar magani ko da yake kazan su wato in aka ce shi dan ya riga ya yi fadi akan mutum to haka zai tara masa mabiya biye musu fadi akan Allah yi ku dan wasu daga cikin su ba har falalar gudun makaranta suke bala ba saboda malamin sai na gudun makaranta wai har da falalar gudun makaranta eh ni mana sun yi da i sanu kuma haƙi layo bar kuji wai da aka zo wani abu da aka zo wani abu a kwanan nan kan maganar a ya dauko a cikin irin kwaɗa da yake karanto ayoyin Qur'ani qawarira min zahabin ko
Allah ba haka yin wada ba
mai bata to amma shi ainin zabi yake shi dai ba ko sai min zabi ana ji go to sai aka ce to ai babu hadda Qur'ani sai aiwa ai ita kanta hadda Qur'ani ba ta da wata talala in ji yaran wallahi sai an sa da mu eh saboda wace ita kuma da yana da ita da shikenan duk duniyan ba ka hadda shikenan ka gege da ku to ya kamata mun dinga gani wani irin shedani muka samu a cikin al'umma to Allah kai mai magana to wannan malamin yake cewa a cikin wato litafin sunan manazir fan wal waqi zahir magana an al aqal al mujarrad min al hawa hankali da ya zama ya tsare shi gabarin san zuciya ana jigo wa ta'assuba ya tsare shi gabarin ta'assubanci to yashiru ala Allah kimatu wa rahmatu an yakhtar li hamli shari'ati al khitamiyya ummatun magmura ba zai yi ubangiji madaukakin sarki a wannan addini ace wannan shari'ar Allah ta karshe amma kuma ace a zabi mutane waɗanda suke masu taɓukan hankali ba an gane ko a wada yutun malmuza ko ace wasu jama'u ne wanda suke an suka a cikin imaninsu ba zai yi ba jama'a mu kallon abin da kyau an yi hawariyo an yi mutanen kai mutanen annaba ma da yawa da an yi su da yawa ace yau annabin karshe ne addinin karshe ne yadda Allah ce kuntum khayra ummati an fahimta ko shi manzon Allah ke yin annabawa al'umma su yayin azabai kuma sai ce waɗanda za su dauki wannan shari'a daga bakin manzon Allah sannan kuma ace masu aibu zai yi da Allah hankali ma da wannan abun sai ce ta'ala Allah wa malika ulwan kabira wato ubangiji ya tsare gabarin wannan girmama mai girma wa min huna to tanan ne kare tausiku habi tabaqatul karima tabaqatul sahaba tanan ne tsarkake ko wato amintar da wayannan tabaka masu girma wanda sune sabon manzon Allah yu'tabaru difa'an an kitabi was sunna ake ganin cewa in mutun ya kare darajar su da girman su to wannan difa'i yake akan qur'ani da hadisin manzon Allah wa usul islam da kuma usul musulunci min nahiyatin ta wani bangaren wa yu'tabaru insafan adabiyyan sanana ganin wannan adalci ne wanda yake na ladabi liman yastahiquna da wanda suka cancance shi min nahiyatin ta wani bangare min nahiyatin sanya ta bangare ne wayu tawaru sanana izna da yin hakan taqdiran li hikmatillahi albaliga wato kaddarawa ce da hikima Allah wanda ke wato albaliga wato ke mai biswa fi ikhtiyarihim a cikin zaban su da aka liya bi muhimmatul uzma da Allah ya zaba su a cikin wannan wato muhimmatul uzma abu mafi muhimmanci mai girma min nahiyatin salisa daga nahiya ta uku kama anna tauhinahu kame da idan ka wulakanta sabon manzon Allah ko wanne ne minu da kuma cin zarafin su yu'addu gamzan fi hada al-ikhtiyar al-hakim wannan zai bayu zuwa ga kai suka ne a cikin wannan zabi mai girma da Allah ya walamza sanan suka ne fi zalika al-istifa'i wa at-takrim a cikin wannan zabi da Allah ya musu da kuma girmamawa fauka ma fi min burbushin abin da yake wannan min hadamul kitabi was sunna na daga rusa al-qur'ani da sunnan manzon Allah wa din da kuma addini baki daya ina batan gani wallahi jama'a zagin sabon manzon Allah da fi wallahi da fi ayan gani ko yawwa dan ta more da ai mutumin arziki ne ko ba haka ba yawwa amma daga ran da ya fara zagin sabon manzon Allah shikenan idan kun lura to in halat uqra din qurwatin ba'd qurwa sai zaman to komai na warwarewa daga wannan ya warware sai kuma wannan bangaren aka dauko sai da Muawiya bayan shi aka tafi wani bayan shi aka tafi wani bayan shi ana tafi sai kuma aka dauko Qur'ani ma bai cika ba jama'a ana nan Qur'anin bai cika ba sai ga mashruwa ce musu komai ba sai kuma aka tafi bari kuma a dauko dai babban bangon bara ta umman Allah to ta umman Allah an gane ku to wannan shine abin da yake faruwa jama'a shi zan kana san addinin ka ya warware to wallahi ta sahabi dai kai kallo ai ana faɗa cewa luhumul awliya sumun namun waliyan Allah dafi ne yawwa to ina kuma ga waliyan Allah wanda suke tabbatattu wanda Allah ya faɗe su a cikin Al-Qur'ani annabi ya faɗe su Allah ce to ala annal mutasaffiha li tarikh ummatul arabiyya musamman cewa wato duk da cewa wanda yake yana ne dudduba littafai na tarihin al'umman larabawa wada ba'iya da kuma dabi'unta wa mumayyizatiha da kuma abin da yake bambance su yara min salamatu unsuriha
zai ga kubutar asalinta wasu fa'i jawhariya da kuma tsarkin jawharinta wasu muji mumayyizati ha da kuma tsaukar abin da ya rarrabe ta daga wasun su ma ya ja'aluhu yahkuman mutma'innan abin da zai sa mutun ya hukunci alsi bi annaha sarat khayra ummatin ukhudha lin nas cewa ta zama tufiyan al'umma da aka fitar da mutane bada an sahara hal islam bayan musulunci ya riga ya narkar da su an gane ko wada har hal qur'an qur'ani ya riga ya tsarkake su wa nafakha basaha ya kore mununta waye kore mununta sayyidul anami alayhi salatu wassalam walakin islam sai dai musulunci kadim tuliya hadisa an jarrabe shi a karshen zamani bi misli da misalin aw bi ashaddi min mutliya bihi kadima da mafi tsananin abin da aka jarrabe shi da shi tun a farko fan alaqat alsinatun fi hadha al'asr to ga jawabin shi wannan malami da yake magana kansa wato mannal kafan sai ke cewa fa hadha al'asratum sai ka ce wasu wawaye wasu harasa a cikin wannan zamani tarjuku fi kitabillahi tana rawrawa a cikin littafin Allah bi gairi ilimin ba tare da ilimi ba wata khudu fi sunna tana kutsawa cikin sunnan manzon Allah bi gairi dalilin ba tare da dalili wata alu fi sahaba tana suka cikin sahabbai duna sihiyain ba tare da jin kunya wata nalu tana kuma suka min hafazati shari'a bila hujja daga wanda suka haddace shari'a Allah ba tare da hujja ba wata tahimahum tana tuhumta su tare da misu'il hifzi wallo sun sai ba su yadda mai kyau ba wa ukhra bi tazayyudi wallo sun sai a wato qara'a suke yi wa adamu tasabbut da kuma rashin tabbas sai malamin yace ana jigo me shi wannan mana wato me wannan tsamu Abdulaziz wato Azrkani sai ce wa qarzan wadnaka anan dai mun maka guziri wa sallaha daka mun baka takubba an gane ko fanzil fil maidani ka sauka a fagen fama wala takhsha idak kar ka tsoron abokan gabanka yayi walladina amanu Allah ya ku wanda kuke imani in tansurullahi in kuntum taimaki addinin Allah yansurukum zai taimake ku wa yusabbita aqdamakum ita fasar da gargan ku nasarallahu Allah ya taimake mu bi nusul islam taimakon musulunci wa sabbata minna al-aqdam wal aqlam itabbatar da digadigan mu da alqalum walhamdulillahi fil bada'i wal khitam wa to godiya da Allah ga Allah a farko da kuma karshe wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahabati al-alam amin alhamdulillahi zamu tsaya insha Allah sai mu zuwa zamu tashi akan ijma'i inda mun karanta alqur'ani akan falsafa bai da adalarsu mun karanta hadisi akan falsafa bai da adalarsu sai kuma ijma'i to ijma'i da zamu karanta to zamu ji malamai guda 313 wanda suka yi rubutu akan cewa as-sahabatu kulluhum udul sahabbai gaba ɗayan su adalai ne ina fatan gani Allah ya kai mu sai mu zuwa zamu shiga wannan babu Allah ya samu amin alhamdulillah sai hadi sabdo ga hadi kullum sai ka san a can ma magana tawassuli ba mun kawo malamai 113 ba to nan ma shi zamu kawo malamai 113 insha Allah Allah ya samu dace kamar ne ko shi kamar to na'am anta da magana ta to ai ba ya kusa ya kure takwatai ba ko ai mun ga wannan da takwatai ko ne yake a dace yanzu mai ba banin su a tsaya ba ko gobe amma da yake na kalla a goyen nan takwas sai mu hakura insha Allah Allah ya san dace